Alhaji Musa Bushasha Marufi Sake Jinjina
Sarkin Arewan Kashar Turakin Soran Domani Kai
Sarkin Arewan Kashar Turakin Soran Domani Kai Dan amarnaka sar lawanti sarauta kuko kamar tawata Alhaji Musa Bushasha Barfi sake jinjina
Sarkin Arewan Kashar Turakin Soran Domani Kai Dan amarnaka sar lawanti sarauta kuko kamar tawata Alhaji Musa Bushasha Barfi sake jinjina Sarkin Arewan Kashar Turakin Soran Domani Kai Dan amarna kasar lawanti sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bushasha Barfi sake jinjina ma
Tambura ku muje ku kai ne kasar ga ta gwamba dake da jira mai gidana za mu gaisar mutun da nagarta ga albaro Alhaji Musa Bushasha abinda kake mun jinjina fa mai su dan arziki ba shi manta fasasi har da koma kasaita da abin anona sarauta dole a sallama
Sarkin Arewan Kashar Turakin Soran Domani Kai Dan amarna kasar lawanti sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bushasha Barfi sake jinjina ma
Alhaji Musa Bushasha ba hagwan gulbi ka kai isashi ka zauna lafiya rayuwar da ka zabo babu kunshi sun ja ka jagwani suka saubi shi ya suka kamare ta abikin harbi ashe kun ga nuna bajinta sai su bauchi Makiya da mahasada rayuwar ku da zafi ta fi gaushe Sarkin Arewan Kashar bai shiga sabga in babu girma
Sarkin Arewan Kashar Turakin Soran Domani Kai Dan amarna kasar lawanti sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bushasha Barfi sake jinjina ma
Ku muje bisa ayari gaisuwa ga sarki tana da sani Alhaji Musa Bushasha kutum kum bauna kara sauri Kare sauran ragwage ashe marashi shike da gori Daga wanda ya kai gwani ba dalilin zance har da kuri Ga mai kyauta da murna ya baka ya fada yin sururi Alhaji Musa Bushasha ka tantance mu jinjina ma
Sarkin Arewan Kashar Turakin Soran Domani Kai Dan amarna kasar lawanti sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bushasha Barfi sake jinjina ma
Amanar gwamna inuwa ka muje wakar ba mu fara yi ba maganar gwamna ake dan yahaya kai ke hanagawa Muhammad inuwa gwamnan talakawa ba da waiwa dati jama'an kwarai ba gwambawa sun mu da sama an zo da ta goma shi talakawa ba suke yin yabo ba gwamna Musa Bashasha sunai maka yaki a guda dama
sarkin arewan kashare turakin sauran domane kai dan amarna kasar lawanci sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bashasha
Jajirta can dan siyasa mai kishi ba jinjiriwa komai al'ummar sa kullum ba waya masa hayam hayam ba darakta protocol na gwamnan Gombe ba zan shigo ba kai da tijan arziki ne ba zan ke rera ma yabo Alhaji Musa Bashasha dan Habibu a gaida babba girma ga martaba tambura na buga kamje inda rama
sarkin arewan kashare turakin sauran domane kai dan amarna kasar lawanci sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bashasha farfesa ke jinjina
mu waka zamuyi ban kira ku fito yin sa'insa ba tsallan badake da zance a kura azanci sita araba kwarkwasar kalma da kalma kamar yan yara kan turawa wasu langa waɗansu tsalle ba a rasa ƴan alkafura ba lausayar waka da rauji harerewa ba mu saurara ba a gaban Musa Bashasha amanar inuwa ba su tumma
sarkin arewan kashare turakin sauran domane kai dan amarna kasar lawanci kuku kamar tawata Alhaji Musa Bashasha farfesa ke jinjinama
da naso in ma kawaka sai yau Allah ya nufata turakin suran domanawa ba ka san shi mai dawota sarkin arewan kashare tausayi makil baya mugunta sai fatan ci gaba a gurin kowa da maza da mata Alhaji Musa Bashasha abinda kake alabar zumunta dan Amurka kenan lawanti ilahu ya baka kudi da girma
sarkin arewan kashare turakin sauran domane kai dan amarna kasar lawanci sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bashasha farfesa ke jinjinama
ka san girman mutane ka san girman masu girma ga jarumta ga hazaka ga shi ba ka shiri da gurma Alhaji Musa Bashasha mutanen Gombe suna yawa ma ga baitin ango ga mama yayi ma don ka kai ayima yayan Saratu ne da Shatu Aisha autar su mama barbe san waka yake jinjina a gare ka hagu da dama
sarkin arewan kashare turakin sauran domane kai dan amarna kasar lawanci sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bashasha farfesa ke jinjinama
sarkin arewan kashare turakin sauran domane kai dan amarna kasar lawanci sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bashasha farfesa ke jinjina
sarkin arewan kashare turakin soran domani kai dan amurna kasar lawanci sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bushasha farfesa ke jinjina sarkin arewan kashare turakin soran domani kai dan amurna kasar lawanci sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bushasha farfesa ke jinjina ma sarkin arewan kashare turakin soran domani kai dan amurna kasar lawanci sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bushasha farfesa ke jinjina ma
sarkin arewan kashare turakin soran domani kai dan amarna kasar lawanti sarauta kuku kamar tawata Alhaji Musa Bushasha
and
Tisaki Jindina
Daddy Lu Aini.